thousand times. Exempt myself from alibis. Surrender to me softly. You're trying to find a different side of me. You see, this life is nothing but a song without no rhyme. Da 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 da. Selflessly lying, giving bad advice. Surrender to me once again. You're trying to find a boy inside of me. You ask me why we suffocate our lives beneath the sky. Maybe we're losing all reason in our city fights. Maybe this time it'll seem right. I wanna tell you about the day we first met. How I feel when you're holding me tight. Da 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 da